Ni ne janar Muhammadu Buhari, ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa.
Allah saka da alheri. Janar Buhari ke nuna farin cikin yadda jam'iyyarsa ta APC ta samu karɓuwa a jihohin Najeriya, inda helkwatar PDP ke nuna wannan ba zai raunana ta ba, kuma ja da bayan rago ta yi da niyyar dawowa 2019. Jauro Muhammadu Sale yana daga NPDP da ke wannan hasashen.
In dai ka sha kaye sai ka amsa, kai kuma sai ka tari gaba. Tunda shugaban kasa ya amince, shauran gwamnoni duka suka amince cewa sun fadi, sai shugabanninmu sun ciro yanzu. APC ta zo ta kafa gwamnati zuwa wata 5-6. Mu ga kamun ludan APC, mu ga irin jare-jare da suka yi, mu kuma sai mu juya baya mu ga wani irin laifuffuka ko wani irin kuskurori aka yi, sai a jara. Insha Allah Rabbi, zuwa 2019 ina baka labari zaka sha mamakin PDP da yardan Allah.
Anya ba kurari kawai suke yi ba, in an duba yadda jam'iyyar tasu take tarorewa zuwa APC. Ita ce tambayar da nayi wa mataimakin babban jami'in shari'a na PDP Bashir Maidugu.
Abinda zan gaya maka, jama'a sun ba mu dama mu mulke su shekara 16. Mun gode. A cikin ikon Allah suka ga cewa suna neman a canja wannan, kuma sun canja. Alhamdulillah, mu kuwa za mu zauna mu yi assessing abinda ya sa wannan abu ya faru. A gaskiya ba za a rasa kurakurai wanda jam'iyyar ta yi ba, wanda za a duba a ga yadda za a gyara shi a fuskanci zaben 2019. In ka ce ba za mu iya mu zauna cikin hamayya ba, wannan ba gaskiya bane.
Zababban gwamnan Bauchi barista MA Abubakar Anasa Tabaran na ganin mulkin Buhari da sauran gwamnonin APC zai yi dogon zango.
Abinda zan fara cewa na farko shine alhamdulillah. Albishir na farko shine gwamnatin General Muhammadu Buhari da ma na dukkan jihohi da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar APC na tabbatar wa ainihin 'yan Najeriya gwamnati ce wacce za ta wanzar da adalci, za ta tabbatar da ta kau da rashawa da cin hanci, za ta toshe dukkan kafofi da ake yin barna da almubazzaranci da kudaden gwamnati.
Kuma dai waye nasara a kowace jam'iyya ma yake, yana da kyau a kamanta adalci. Shi ne ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Shehu ML.
Su yi wa jama'a hidima cikin gaskiya da adalci, kuma su tabbatar an cika manufofi na zaɓuɓɓuka da aka yi a ɓangarori daban-daban. Waɗanda suka sami kaye kuma su rungumi kadara da cewa wannan daga Allah yake, su bi misalan abinda shi mai girma shugaban kasa Goodluck ya yi wa shi wadda aka zaɓa, General Muhammadu Buhari.
Zaben bana dai yana da ban mamaki, inda waɗanda suka saba dariya ke hawaye, waɗanda suka saba zuwa kotu kuma ake zuwa musu sambarkar nasara in ka ɗebe 'yar zakka da aka samu. Nasura da Maili, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.